Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya cikin umratul ahkam min ta kitabul wasaya. Kitabul wasaya. Gaba ne sosai. Kitabul Qur'an yawa can baya ne yawa kitabun rada a cikin ajiyo ta fasara an ce wa wajadtukum alatan na same ku a matsayin ne kalmar da na yi dai an fasara matsiyata wannan da an ce matalauta an ce matsiyata a larabciya da take daidai da shi ne al'ashkiya shaki kenan wanda tsiyawa da ta shahi ta lahira wadda ba na talauci kawai ala yawa kitabun rada'i wannan yana da amfani ta ce ake cewa muzakara cikin ilimi wannan ya faɗa wannan ya fassara wannan ya faɗa inda wancan ya mance wancan ya tuna mishi to matukar ilimi ba a mishi haka nan to kawai ba ya tahi ba ba inda mutum zai fahimta ba ya rike komai in fassara ka a kuskure ka rike ta kai ɗaya kake rike da abin ka kai ta maimaita ta amma in ka bayyana ta wani ya shi zai maka gyara a tsakanin abokanka na ilimi in kuma kai ka mance wancan ya mance ku ajiye gurin kun zo ku tambayi mallam yanan da wannan kamar da mai ta'alim yake cewa ar ilmu bil muzakara ta kama wa rafa ilimi sai da muzakara ne yake zama ya tsayuwa da gindin shi kitabun rada'i littafin shayarwa an ibn abbas an amso daga dan abbas kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi binti hamza annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin sha'anin diya hamza yace la tahillu li ba tahalitta a gare ni ba ya harum min rada'i ma ya harum min nasabi yana haramta daga shayarwa abinda ya haramta na nasaba matukar mace ta shayar da goto diyanta daidai suke da cewa uwa ku ɗaya uban ku ɗaya babu zancen aure wa hiya banatu akhi min rada'a diyar dan uwa na ce na shayarwa to ne diyar dan uwan shi ce amma na shayarwa ba na uwa ɗaya uba ɗaya sai nuna ta haramta gare shi matsayin diyar shi take wa ana aisha ta qalat amsu daga aisha radiyallahu anha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rada'atu tuharrimu ma yahrumu min al-wilada shayarwa tana haramta abinda aihuwa take haramtawa kamar wancan hadisin na baya wa anha qalat daga gare ta dai Aisha take cewa inna afalaha akha abul quaisi lalle afala dan uwan abul quaisi ista'azana alayya ya nemi izini a gare ni ya shigo ba'da ma unzila al-hijab bayan an sabko da ayat hijabi hana shiga gidan mutum sai da izini ba hijabi na jiki ba faqultu sai nace wallahi la azanu lahu wallahi wazan bashi izini ba hatta astazinu nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna akha abul quaisi laysa huwa arda'ani saboda dan uwan abul quaisi ai bashi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu abul quaisi sai dai matar abul quaisi ita ta shayar da ni kenan dan uwan mijin ba zai zama muharrami a gare ni ba a fahimtar ta sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni fa qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani ai namijin ba shi ya shayar da ni ba kenan walakin arda'atni imra'atu mata shi ce ta shayar da ni kenan ba zai ta zamana shi da ɗan uwan shi ba su ma su zama muharramai na tunda nonon ba a jikin shi ba aka sha fa qala sai ya ce izni lahu ki ba shi izni fa innahu ammuki ammuki matsayin ammunki yake karibati yaminki da maki sai turmi nan yana nihin annabi alayhi salatu wasallam bata samu daidai ba yadda take tunani ba haka nan bane matsayin amman da yake muharramin ta ne kenan shine nan suke cewa labanul fahl malamin fikihu nonan shi namijin karan kanshi matukar wannan dan da aka shayar macen ta shayar dan shi ne shi ta sababin da shi ne aka samu wannan dan to shi ma taharimin ya shahi har shi da ƴan uwan shi kenan yadda uwar zata zamana ta zama ma'aihiya wannan yaron ko yarinyar da ta shayar diyanta sun zama kannin shi to shi ma namijin amma namijin wanda shi dalilin shi aka samu wannan dan nonon da aka shayar kin shi ne sababin shi kenan sai zamana shi ma matsayin ubanta yake kannin shi matsayin amman wannan anda aka shayar suke shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mata wa qala urwatu bin qala urwatu bin zubair urwa yake cewa fa bizalika kanat aisha taqul shi yasa aisha take cewa Allah ya rada ita harimu min ar-ridai ko haramta daga shayarwa ma ya harimu min nasabi duk abin da ya haramta na nasaba wa fi lafzin aw wani lafzi ista'azana alayya aflahu afala ya bani izi ya nemi izini a gare ni wancan wanda ya gabata falam azana lahu wan ba shi izini ba wa qala sai ce ta tajbina min ni shin zaki shamkace a gare ni ma'ana zaki sa hijabi gare ni ba na ganki ba wa ana ammuki ni a matsayina na amminki na shayarwa yake ni fa qultu kayfa zalika nace mishi ya akai haka ya zaka zama ammina qala sai ce arda attiki imra'atu akhi bi labani akhi ai matar dan uwana ta shayar da ke kuma da nonon dan uwana mana nonon da shi aka samu aihuwa shi dan uwan nashi qala sai tace fasalatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala kenan nan gurin ana bambancewa yace da bi labani akhi da nonon dan uwana saboda in ya zama na ba da nonon dan uwan shi aka shayar ba ko da ta arme shi a baya ba zai zama amunta ba ko muharramunta wancan na farkon ai an gane shi ko na namiji to inda a ce a wani gida can ta yi armanta ta shayar da wani yaro kuma sai ta rabu da wancan gida tattafi ta armi wani namijin daban shi wancan da ta arma ba zai zama muharramin wancan dan na shayarwa ba saboda ba da nonon shi aka shayar da wancan kan wani ajnabi ne kawai ya armi wannan ita macen daga baya kenan shi ba ta shahe shi ba wanda ta shafa haramcin zai shafa shi ma ya zama ma'aihinta yan uwan shi su zama amminta wanda shi da shi aka samu aihuwar da aka shayar din banda wani namijinta wanda ba shi ba aka shayar nace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace sadaqa aflahu aflahu yayi gaskiya izini lahu ki ba shi izini taribat yaminuki taribat iftaqarat ma'ana hannuwanki su talauce wal ardu butad'u ala rajuli laraba suna yin addu'a mugu addu'a ga mutum wala turidu qawl amru bi ba suna nihin abun ya faru gare shi ba abun ya abkun mishi ba suna fadau wani abu in ya burge su ko in ya abun gakin su ko a Hausa ko wannan ga matasa tsakanin su ana yi kajance shegewa ne bayan kuma yabo ne ake yi yayi wani abun kirki kuma zagi ne to amma kuma shi ma san ma'ana ba zagin uwar shi ba ake ne ko cewa bai da uba ko makamancin haka kenan kamar wata burgiya ce to laraba ma suna da wannan taribat yaminki aqara halqa la faddala Allahu fuka da makamantan su suna da yawa wa anha radiyallahu anha qala take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indi rajulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo waje na akwai wani mutum fa qala sai ce aisha to man haza aisha wane ne wannan qultu sai nace akhi min rada'a dan uwana ne na shayarwa fa qala sai ce ya aisha to yake aisha unzurna man ikhwanukunna ku rika duba su wane ne yan uwanku ba kowace shayarwa bace zai zama dan uwa fa inna marada'atu min almaja'a shayarwa tabbatatta wadda take sawa haramci shine wadda aka yaron ya sha min almaja'a ta yunwa almaja'a ita ce yunwa daga arju'u ne kenan shayarwa da aka shayar da yaro yana shan yunwa yan manona ba wai bayan shekara 2 ba ba a yaye shi ba ya ci gaba da shan nono dan ya sha wannan ba zai kawo haramci ba ya sha nonon a lokacin da nonon shine abincin shi ma'ana ku bata bin al-Haris radiyallahu anhu annahu tazawwaja ummu Yahya binti Abi Ihab ta auri ummu Yahya binti Abi Ihab fa ja'at ummu amatu Saud amatu Sauda bayan ta auri wannan namiji sai wata mace wata baiwa ta zo baka fa qala sai tace kad arda'atu kuma ku duka biyan na shayar da ku kenan kan wakace ka arma fa zakara zalika al-nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana fa arada anni ya kauda kai gare ni kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai kaman magana bai so ba a ce ango ana cikin angwanci amarya an kawo wata tazo ta ce ta shayar da su duka kenan ta zama kanwai shi kala sai ce fatana haitu sai na koma gehe fa zakartu zalika lahu sai dai na ƙara gaya ma annabi haka sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru yasa duk da ya ga annabi bai so tambaya ba kawai da kai kuma ya ƙara maimaita saboda abin ya faru kenan dole zai ji amsa fa qala sai ce wa kaifa ya akai haka wa qad za'amat annaha an qad arada kuma eh tare cewa ta shayar da ku fana hahu anha annabi ya hana shi game da ita aka aka rabu armi watsi bai wani saboda sun rancen lokacin bayu suke shayarwa ko da mace tana da ruwan nono to kuma za ta dauki wata wadda take mata mai shayarwa sana da wannan al'ada wa an al-bara ibn azbi radiyallahu anhu kala yake cewa faraj rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani min makka kin kaga wannan ko da a ce ba ma'aihiye shi ba ma'aihiye wancan yaron ba ta shayar da yaron shi ma ba wace ba ta hada ta shayar kawai ke ga danki wace ga danta wata mace ta hada su ta shayar da su da nono daya shikenan sun zama ƴan uwa ba zancan haramci ya shiga tsakanin su ba zancan arimi kuma nan gurin kaucewa shubha abinda ake karantar da mucin sama duk wani abin da ya shafi sha'anin shubha ne a cikin harka aure da farji ana nisan tatta duk abin da ya kasance duk wani abin da ya kasance akwai shubha cikin shi wannan inda a ce dukiya ce ba a sallamawa a haka kawai dan ta zo ta ce ai wannan kudin kaza ne a sai an tsaya an yi bincike amma a cikin sha'anin aure da sake daga an ga wata shubha raba ka ake da ita ranka a jawo maka kazamuka shi yasa lafuzza da dama da malamai suke kawowa wanda sun kumshi saki ne ko kuma wata matsala wadda ta abu tsakanin ma'aurata gashi nan cikin babban aure daga an samu adana shak dan shakku kadan wanda zai gitto da haramci a cikin abun kawo hakura ake da abun araba shi an al-bara ibn azbi radiyallahu anhu kare yake cewa faraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta yana nihi daga makka fatabi'tuhum ibnatu hamza fatabi'atum ibnatu hamza sai ya hamza ta biyo su tunadi tana kira ya ammi ya kai amina fatanawalaha ali sai ali ya dauke ta fa akhadha biyadiha ya kama hannunta wa qala li fatima sai ce ma fatima mata shi duna ki banatu ammiki amshi ya amminki rike biya amminki fa hata marata sai fatima ta dauke ta fa tasama fiha ali wa zaid sai aliyu da zaid suka yi rikici wa ja'far da ja'far fa qala aliyu aliyu yake ce ana ahqqu biha ni na hicancanta da ita in ta zamana a wajena in rene ta wa hiya binatu ammi ita diya ammi na ce kaga yadda suke rige-rige da jayayya da garrama akan ni zan rike marayi in an mutu ma'ana yanzu ba da ake gudun shi ana ganin nauyi ne wa qala ja'far ja'far yake ce ibnatu ammi diya ammi na ce wa khalatuha tahati khalata al uwan ma'aihiyata tana kalkashina da aure wa qala zaid zaid yace bintu akhi diyar dan uwa na ce fa kada fi annabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ta zamna gurin yar uwan ma'aihiyata wa qala sai ce al khalatu bi manzilati al ummi yar uwan ma'aihiya matsayin ma'aihiya take ya uwa ko kanmu uwa maganan malaman fiqh suka ce al ahqqu bil qadana ba'da al jadda ita ce al khala in uwa ta mutu wanda shi cancanta ya rike danta na farko ita ce kaka kaka kenan uwan matar da ta rasu in babu kuma sai yar uwarta take biyo baya babu inda za a ce an rasa an koma da mace ta mutu ta bari diyan a bar ma dangin uba ko a bar ma dangin wancan bangaren in baya zamana babu ko ɗaya daga cikin wa'ancan ba saboda ana neman inda za a kai shi ya samu gata a dauke shi a matsayin kamar wanda za ta dauke shi kamar danta na ciki duwa da ta kasance kakar ta ce ita ta aihu uwak da wuya za ta mishi rukun wulakanci da ƙarshe ma za ta fifita shi ma sama da diyan da ta aihu haka nan kuma mai bi mata ita ma yar uwa uwa ya uwa ko kanwa uwa duk tsanani da wuya za ta mishi rukun wulakanci wa qala li aliyu sai yake ce ma aliyu anta minni wa ana minka kai daga gare ni ne kuma ni ma daga gare ka nake wannan ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda lallashi akan ya rasa abin da za a bashi kai can ya dauka ai ya ba mata shi fadima cewa rike min samu diya to kuma an kwace a ƙarshe hukunci ba shi ya baba kenan he a lallashe shi dan shi ma ya ji dadin cewa ba wulakan ta shi ba akai wa qala li ja'far sai yace ma ja'far shi ma ja'far radiyallahu anhu bai samu ba yace ashbahata khalqi wa khulqi kai kama da halitta ta da kuma dabi'una khalqi shine halitta ta gangar jiki wa khulqi da kuma halaye kenan wannan shi ma wata babbar farala ce a gare shi kamar yadda aka ga ma ali wa qala li zaid he yace ma zaid anta akhuna wa maulana kai kuma dan uwan mu ne na musulunci ma na kuma bararran bawan mu kenan kaga wannan duka kowa ya rasa abin da yake nema amma an ga mishi kalma mai dadi wadda zai tamantar da shi ma neman diyar da yake yace annabi ya ga mishi wannan kalma mai dadi. so ya isa ko ata ba na gaba ya isa to ya yi gaba sabon kitabun shi ne kitabun al-qisas.